Atajua. Atajua. Atajua, I love what you doing. Sana wudi yana na mami fili. Atajua, mena wudi on a movie where you're part one. You're killing me, you're killing me. I know what you doing. Down to a toy, I'm in Junie. You wet more than a Louis. What's that, my dream, the way you are in me? I told you, I know what you doing. Down to a toy, I'm in Junie. You wet more than a Louis. What's that, my dream, the way you are in me? You killing me, yeah. Oh, moving fear. I told you, you fell in love with me for a long time. That's why I die. Mata, I love you, and so I'm drowning that too, and so you're killing me, you're killing me. I told you, I know what you're doing. Down to a toy, I'm in June. You wet more than a Louis. What's that, my dream, the way you are in me? I know what you're doing. Down to a toy, I'm in Junie. You wet more than a Louis. What's that, my dream, the way you are in me? Sometimes I choose. Slam tat na wupumu. You know, since I guess you. But my I love you. And so, I'm drowning that too. And so, I know what you're doing. Down to a toy, I'm in Junie. You wet more than a Louis. Imagine the way you are in me. Dad, you know what you're doing. Down to a toy, I'm in Junie. You wet more than a Louis. What's that, imagine the way you are in me. You're killing me, yeah. Oh, moving fear. I tell you, you fell in love with me for a long time. That's why I adore you. That's why I love you. Da 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 da